風にが Daya farin ciki zan kai farmaki wanda yayi haka zai karko rawar bazali ga zan miki in ki kai mini kyauta
rawar bazali ga
baza
rawar sabali ga
yanga
rawar bazali ga
baza
baza sabali ga
soyayya zana baki bali kan hanya in na jaki bini ki ci me fi dani tunani kyakkyawa mai zubin kamanni mai neman sahibin ki gani kuma na musulata
dan danan cike baki zan maka hanzari
irawar bazari ga
in kayo min da dauki zan ga da kokari
irawar bazari ga
shan bugu daga jaki bai saka tunzuri
irawar bazari ga
in na rufo maka zance zan maka hanzari
irawar bazari ga
wani so na ga na saba maka hanzari
irawar bazari ga
dan hakan na fito kai farmaki sai ka je ka lasafta
irawar bazari ga
baza sha'awa matan mu da gwaggwaro mun saka riga
rawar bazari ga
waye an sa kira yau mun ga gelan aro to mun rufa yanga
rawar sabari ga
sai mu ja da mara duk wanda ya gangaro shi zai shiga zuga
rawar bazari ga
naga zan nasara yau kin da na yunkuro ni za na yi burga
rawar sabari ga
sai ki dai na jira sunan ki da na kira ki za na karamta
so ya dara su are ya bani kala
rawar bazari ga
zuciya daya ce zan bar mata yarda
rawar bazari ga
din nazo na wuce ba mai saka sanda
zan sabari ga
lokacin da nake in yi miki ida
rawar bazari ga
dole yau ki zama gulbi cikaranda
zan sabari ga
zuciya da jiki sun bar miki yarda
rawar bazari ga
duk abin da na ce na buɗe takarda kuma zan rubuta
kai kwal daya
shakuwa kin zan fitilar gani zama garkuwa kwance da marar wani ki ajin ruwa fuskar ki nake gani a dukan kawa sunan ki na ambata
rawar bazari ga
baza